أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبدك الله سبحانه وتعالى ديها نامو ونن هيلينا كراتون littafin babban malami Imamu Nawawi Riyadu Salihin, wanda Malam Abdullahi Muhammad yake gabatarwa. Yau bai ji daɗi ba, sai ya kira ya ce a samu a gabatar da wani abu. Muna fata Allah ba shi lafiya. To kuma sai aka yi katari jiya, mun so mu yi karatu na wannan littafi wanda muke ciki na Sharh Sunna na Barbahari. Sai ruwa ya hana, sai muka ce kenan karatun na jiya, mu zo mu mimita shi yau domin ya kasance ba a yi ba ratan komi. Shi kuma idan ya zo sai ɗora inda ya tsaya insha Allah ta'ala. Allah na tattau. To mun tsaya a nan wannan littafi a fakara ta 84, inda malam yake bayani akan واعلم ان اول الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال والايمان بالشرائع كلها. ما لك يتوى كسر يا كي مسلمي يا كي طالب العلم يا كي مؤمني ka sani cewa farkon musulunci shine shahadatu an la ilaha illallah, shine fadar cewa lalle ka shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi zuwa ga al'umma baki daya har zuwa nan tashin kiyama. Wa annama qala Allahu kama qala, kuma kai i'tiqadin cewa duk abin da kaji Allah ya faɗa to ka bar shi kamar yanda ya faɗa, kada ka juya, kada ka sauya, kada ka kawo tunaninka a ciki. Wala khulfa lima qala wa huwa inda ma qala, babu zancen ka kawo naka ra'ayi ko kawo naka gani akan abin da Allah ya faɗa, ka bar magana Allah a yanda take. Sai malai ke cewa wal imanu bi shara'i kulliha, kuma kai imani da dukkanin dangin shari'u wanda suka gabata kafin maza Allah sallallahu alaihi wasallam. To ba malam mai sharhi Imamu Al-Fawzan sai ke cewa wa'lam ayyuhal muslim, yace ka sani ya kai musulmi, ya talibal ilmi, ya kai talibul ilmi, ai yace tahaqqaq wa tabayyan anna awwal al-islam, kai tahqiqi ka tabbatar da cewa lalle farkon musulunci shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wannan kalma ta shahada wajibi ne ga dukkan wanda zai shiga musulunci, ita ce farkon abin da ake bukata da shi fara yi kafin wani abu ya biyo ba. Idan ya kasance babu wannan kalmar ta shahada, to babu zancen musulunci baki daya. Idan mutum a ce bai kalmar shahada ba, ya zo yake sallah, yake azumi, yake zakka, yake hajji, ya kasance amma babu kalmar shahada ta shiga musulunci, to gabaki ɗaya abin da ya warware. Kuma haka inda a ce yana sallah, yana azumi, yana zakka, yana zuwa hajji, ya kasance yana warware wannan kalmar shahada da wasu ayyuka da zai dinga yi wanda suke warware ta, haka nan kuma ya tashi a tutar babu. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya ma manzon shi, yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, yake cewa mun yi wahayi gare ka, haka mun yi wahayi da wayanda suka gabata kafin kai, la in asharakta, inda a ce za ka ma Allah shirka, wannan fa ana gaya ma ashrafin anbiya wal mursalin sayyid walad adam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ake gaya ma wannan magana Allah yake jan hankalin shi yake ce ni duk yanda kake da matsayi a wajina inda a ce za ka yi shirka da aikin da kawai ya lalace kuma wala takunan min al khasirin za ka kasance cikin masu kasara wannan kalmar shahada shine ma da yake jan hankalin yake cewa ka sani cewa farkon musulunci ita ce tabbatar da ita shine zaman ta lafiya a musulunci warware ta shine kafdar musulunci dole dan adam dole musulmi dole mu'mini ya rinka kullun takardar sanya ya ce kiyaye kalmar shahada shi ke je ta warware ya ce waye gari yana musulmi ya ce ya kai zuwa marice amma yana kafir sai ma da yake cewa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce huma arkanul awwal min arkanil islam shine rukuni na farko daga cikin rukunin musulunci kamar yadda su a cikin hadisi jibril lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadisi na jibril wanda malaika jibril ya zo a siffa ta dan adam ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake mishi tambayoyi ne mai masu kama da koyar da ilimi ga mazauna wajen yana ma manzo sallallahu alaihi wasallam tambayoyi idan manzo Allah ya bada amsa sai kasance ilimi ne ga waɗanda suke zaune amma ba dan shi ya faru ba kamar yanzu misali kana tare da wani wanda ka sani shi ya sani cewa abu kaza ga hukuncin shi to kuma kana so wasu wanda suke wajen a ja hankalinsu akan wannan abun sai kai wani abu mai ruwan tambaya kace ni wani ina da tambaya kaza kamar tambaya akan abin da suke ciki ba tare da sun gane cewa da su kake idan ya bada amsa shi kasance su sun fadi danta sun ji cewa hukuncin kaza da suke aikata kaza ne irin wannan akwai shi salo ne na da'awa salo ne kuma na wa'azi to malaika jibril haka yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake mishi tambayoyi sai yake ce akhbirni anil islam ka bani labari menene musulunci sai yake ce wa anil islam shine an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salat wa tu'ti zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila yake ce ni ai shi musulunci shine kalmar shahada kaga sai fara da shi an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nabi tukana ce wa tuqimu salat ta kai da sallah ta ba da zakat ta yi azumi tukana ta je haji idan ka samu damar zuwa kenan kaga rukuni ce ita ce rukuni na farko daga cikin rukunin addinin musulunci yake cewa fa shahadatani yace awwalu ma yud'a ilayhi an-nas ita shahada wannan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine abu na farko da ake fara kiran mutane su da shi akan ta ne mazala sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 13 a garin makka yana wa'azi yana kira akan cewa azu abu Allah azu abu tama Allah shi kadai a barbotan goma kai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nas an umurce ni in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah yace fa idza qaluha idan suka fade ta asmu minni dima'ahum wa amwaluhum hakika jinin su da dukiyar su sun tsira daga gare ni kamar sun haramta a gare ni illa bi haqqil islam sai da wani haƙƙi na musulunci wa hisabuhum ala Allah ta'ala kuma hisabun su hukuncin su yana wajen Allah akamai da abin da suka aikata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan da yace illa bi haqqil islam saboda a musulunci akwai laifukan da mutum zai aikata jinin shi halatta to in ba da wannan haƙƙin ba in dai mutum musulmi ne to ya haramta azab da jinin shi ya haramta azab da jinin shi wannan kuma babi ne mai tsawo a kan abin da shi babi na haddi da kuma babi na jihadi yake cewa walamma arsala mu'adan ila al-yaman haka nan lokacin da ya aika mu'az zuwa garin yaman me yace mishi innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab zaka je wajen wasu mutane ahli al-kitab ne me yake da ahli al-kitab ma'abuta littafi yahuda ne da nasara sai man zara sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'az falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi ya kasance abinda zaka fara kiran su zuwa gare shi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah su sheda cewa ba abu bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad malikin Allah kalmar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi inda tace yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna dukkan wanda ya kasance karshen maganar shi ita ce la ilaha illallah to wannan dan aljanna kai sai babu wani abin da babu shakka akai duk wanda karshen magana shi la ilaha illallah ne na aljanna ne ko ba ko bai ki samu irin wannan daraja sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufate shi da fadala irin nan yace fa hadihi awwalu ma yud'a ilayhi an-nas yace to kalmar shahada ita ce ake ware kiran mutane li'annahu huwa al-madkhal ila din al-islam saboda ita ce mabudi na shiga addinin musulunci yace amma man yatahawalu bit-tauhid amma wanda ba ruwashi da tauhidi wala yahtamu bihi bai damu da shi ba min ashabi da'awat aw al-manahij ad-da'awiyya al-mu'asira daga masu cewa ai magana akan tauhidi tana kara ruwa kai kaza kaza yana ganin ba salo bane mai kyau shi ko bai san ba shine musuluncin baki ne musuluncin kwata kwata ya tsaya ne akan kalmar shahada tabbatar da ita la ilaha illallah annabi wal ithbat la ilaha ka kore ta ce babu abin bauta baki daya sai kuma ka zo daga baya sai ka ce illallah sai Allah shi kadai wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi muhammad kuma bawan Allah ne ma'aikin Allah ne to tabbatar da wannan a baki kuma da ka tabbatar da ita a zuciya da imanin cewa lalle ka rida abin da ka faɗa to wannan ka tabbata musulmi babu shakka a kai mun ya kasance a baki ne ka faɗa ma amma a zuciya ka ba haka nan ba to wannan ka shiga layin ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim masu faɗi a bakin su amma a zuciyar su ba haka bane ba kamar yanda wanda zaka samu da yawa sun ce su musulmi ne amma kuma ba mummune bane ba su kai matakin imani ba saboda sun shiga dai musuluncin amma ba san ba hakikanin dalilin suke imani shine manzo Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna mutane laraban kawai suna cewa sun yi imani yace a ka ce musu bayan zuba ta fara su dai sun yi sun shiga musulunci amma yin imani abu ne wanda yake da matakai wanda kuma sai zuciya ta narku a cikin san Allah da manzon shi da kuma fahimtar hakikanin ma'ana ta kalmar shahada yace wa laysa al-maqsudu min ash-shahadatayni at-talaffuz bihima faqat yace ba wadi bane kawai a baki ka wata kalmar shahada shine kada yake so yace walakin al-maqsuda at-talaffuz bihima ma'a ma'rifati ma'nahu ka fade ta kuma hannu ka san ma'anar abin da ka faɗa wal amal bi muqtadahuma kuma kai aiki da abin da yake da suka kumsa limal yake so ce anan idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah ba an bautawa da gaskiya sai Allah to dole a same ka mayin bautan ne dole a same ka mayin bautan ne ko bautar zaka dinga yin ta Allah shi kadai zaka ma kuma zaka ji ta cikakken ikhlasi cewa dan shi kai wa anna muhammadan rasulullah shi kuma annabi muhammad cewa ma'aikin Allah ne hallau shi ma bai buƙatar kishiya kada ka amshi umarni ko hani kada a ce ma wanda wata ibada kai a addinin musulunci in ba wanda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan shine cikakken shaida cewa lalle ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma hallo annabi muhammad shi kadai ne ma'aikin Allah daga wajen shi kadai zakka amshi sakon Allah subhanahu wa ta'ala idan kama annabi kishiya shi ma ka bar musulunci annabi shi ma ba a miki haka ne idan kama Allah kishiya ka bar musulunci yakin in kama annabi kishiya idan ka dauki wani a matsayin shi ma ai ko shi aka yi kana iya amsar sallah da ai sauran ibadu da sauransu a wurin shi to shi ma kenan kama annabi kishiya kai ida'in wahayi bayan cewa wahayin ya yanke a lokacin nan kai ma tattara kanka za ka yi kabar da'ira ta musulunci yanzu ba musulmi ba ne kai sai ka sa kalmar shahada don haka sai an yi hattara sosai a kan kalmar shahada sai ma da yake cewa fa innahu yuqbalu minhu fa in istaqama alayhi ma huwa almuslim wa in zahara minhu ma yunaqiduhu ma fa innahu yakunu murtaddan wanda aka samu da abin da yake iya warware wa'annan to ya zama murtaddi ya zama ba musulmi ba sai ya saki kalmar shahada malam dai ya ci gaba da bayani yake cewa wa ma'ana shahadati an la ilaha illallah ma'ana shaidawa ba abu mota da gaskiya sai Allah yace an ta'taqida bi qalbika wa an tantiqa bi lisanika shine kai itiqadi da zuciyarka ka yarda cewa ba abu mota da gaskiya sai Allah kuma hannu ka faɗi da bakinka wa tuqirra wa ta'tarifa kanka tabbatar kuma kai itirafin haka nan bi annahu la yastahiqqu al-ibadata illa Allah ba wanda ya cancanta a mai ibada an ba Allah ba wa anna kullu ma'budin siwahu fa huwa baqid dukkan wani abun bautawa ba Allah ba to wannan baqin ne ba tacce ne ba na kirki bane ba wa ibadatuhu baqila hallo ibadan ma da zaka mishi ita ma baqila ce Allah subhanahu wataala yake cewa ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير يتي ذلك يتي حتى بأن الله هو الحق للي الله شيني غسكيا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وانده كما سكيكرا كما بايا الله تواند كما أتن وأن الله هو العلي الكبير للي الله شيني مدعو كتيمي جمع yace wa ma'ana shahadati anna muhammadan rasulullah ma'ana shahada cewa annabi muhammad ma'aikin allah ne yace an ta'tarifa zahiran wa batinan bi annahu rasulullah shine kai itirafi kai itikadi a bayyane da a boye cewa lalle manzon allah ma'aikin allah ne amma man yantiku bi lisanihi wa huwa la ya'tarifu bi batinihi bi risalatihi fa huwa fa hadha munafiq amma duk wanda zai faɗa a baki amma kuma a zuciyar shi yana shakka cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne yace to wannan munafiki ne idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah munafiqai idan suka zo maka za su ce mun sheda lalle kai kinnan manzon Allah ne yace wallahu ya'lamu innaka larasulullah ba sai sun faɗi ba Allah ya san kai manzon shi ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun amma Allah ya san cewa munafiqai ƙarya suke ba su yarda ba faɗi ne ko suke aiki su ba su taɓa yarda ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne haka ta faru da Julas da shi da abulan shi na gidan shi an zo yakin Tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shela akan cewa ana buƙatar taimako saboda yakin yana da nisa ya ga yin kido sama da 500 wanda kuma gashi ana zahir rana da idan za a tafi jihadi in za a tafi maraƙi sai a kama hanya ai wajen murya daga can sai ai kwana a cikin saboda ni munafukai suke gaugawa su aika sako zuwa ga waɗanda za a kai mahari dan su shirya har su ma musulmi kwantan fauna to dalilin haka sai ake badda su amma da za a kai yakin Tabuka zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji da kyau za mu kai Tabuka yaki duk mai so ya je wadi ya je wadi saboda hanyar kanta ta yi ta tashi hankali ne ka kama hanya ka taimaka in ka kai nan yanzu da ya wadi haka nan sai ce kuma to ana buƙatar taimakon kowa kowa ya kawo abin da zai iya kowa yana kawo nashi sai shi wannan agola wanda yake gidan Julas sai yake ce ma ba Julas yaya kai ba kai naka taimakon ba yanzu kowa yana kaiwa sai yake cewa to kai in dai har dama na yarda da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace wa ai jiki ma ni da Allah yace to yanzu Julas dama da muke zaune can dama ba kai imani ba ka yarda ba cewa manzon Allah ne dama kana shakka akan manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce haba yaro zauna nan ne ana dai zaune to a lokacin yaron sai tabbatar cewa lalle Julas iya cikin munafukai shi kuma idan yayi shiru yana iya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ni a duniya babu wanda nake so a duniya in ba kai ba kamar kai kama a cikin wanda suke kyautata mishi a rayuwa ba wanda yake so kamar shi saboda shi ya rike shi tun yana jariri har ya girma yace amma na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanka dan haka sai na gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ka faɗa shi ya tashi sai ana zamne majalisi ya cika yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazo in kawo ƙarin Julas baban da ke ce eh kaji abin da ya faɗa a nan abokan shi na munafuncin suna zaune ya suke cewa kai amma wannan yaron munafuci ne kai amma wannan yaron fakar kirki kai amma wannan yaron ka zama buturu duk alherin da ya maka kai ka zo ka mai shaɗi irin wannan sai aka kira Julas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira Julas aka kira shi ya zo ya zama ya ce Julas ka ji abin da yaro ya zo ce ka faɗa shin ka faɗa sai ce haba rasulullahi ta ya zama buɗe wannan magana kawai shaidin yaro ya zama buɗe wannan magana abokan nan suke cewa dama ba mun faɗi ba wannan yaron kawai mutum banza yaro sai wuce da kuka gashi yaro karami kuma gashi manya sun rirrihe shi kawai ana zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara sawaya shi kuma daga ya fara sawaya wahayi sai suka Julas sai ya fara karkarwa yana tsoro asiriyatu aya ne ta sauko ta cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim wa habu bima lam yanalu wa ma nakamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi yahlifuna billahi ma qalu suna rasuwa da Allah basu wadi ba yace wa laqad qalu kalimatal kufr hakika sun wadi kalma ta kawurci abinda aka ce dulas din ya fada tabbas ya fada haka Allah ya ce ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه كما سنتافر تيبايا سنزوم مسلمين وهموا بما لم ينال يعني إذا أكي حكا فوانا الأدلية هي تتبت رما جلس تيوا غاشنا وتما غانا مزا الله بيان صلى الله عليه وسلم كما غاشي أسيري ناس ياسوي تون ناريره ناتي بحكا وان أما غاشي الله دقم من فوق سبع سماوات يا تبت رونا أبن دنيا cewa lalle na faɗa abin da aka ce na faɗa yace to lalle na yarda lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haƙin Allah ne yace to ya rasulullah a da ban yi imani ba ƙarya nake amma a yau ashhadu annaka rasulullah yace daga yau na sheda lalle kai kullun manzon Allah ne na yarda yace to kuma wannan yaran yace daga wannan rana ban taba san shi ba kamar yadda na so shi a wannan rana saboda ya entar da ni ya cire ni daga duniya ta kafirci ya mai duniya duniya ta musulunci ya ci gaba da kyautata mishi ya ci gaba da mishi alkhairi to kaga haka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunta haka wanda su basu yi ba basu dawo ba su suna nan haka su da rumutu da irin wannan abu a zuciyarsu su ce sun yi imani da manzo Allah baki amma kuma a zuciyarsu ba haka nan bane ƙarya da suke to wannan su kakka zama irin su ka wadi a baki cewa lalle ka yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne amma kuma idan aka zo a aikace ko kuma a zuciyarka babu wannan to kaga wannan an samu matsala yace fa talakhas ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah yace fi ta'atihi fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa sinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'badu allaha illa bima shara haka bi usul salasa ya kawo yace haqiqatan tabbatuwar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka mushdala akan dukkan umurnin da ya baka ka gaskata dukkan labarin da ya baya wa istinabi ma naha anhu wa zajara ka kiyaye duk abin da ya hana ya tsorata yace wa Allah yu'badu allaha illa bima shara'a haka nan kada ka yarda ka bauta ma Allah sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharanta abin da annabi ya ce addini ne shine addini abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai ce ayi ba addini bane ba kada kai ka bata ma kanka lokaci kada kai ka bata ma kanka energy kada kai ka rinda tsammanin lada alhali ba samu za ka yi ba ka tsaya ma akan wanda ya ce ka yi ba ka iya ƙara da shi baki ɗaya wala kwatanta da zai amma kun ma iya yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi baki ɗaya yanzu ka ga misali sallar dare mutum dole suke sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a karan kanshi farilla ce a kanshi ya tashi ya mule amma mu kuma aka warware mana ita a nafila kage wannan sunna ce mai kyau sunna ce mai karfi mai daga daraja mai ba mutum alkhairan duniya da lahira duk abin da kake so indai kana sallar dare shikenan ka huce wurin amma mutum mu suke to kage ga wanda annabi ma ya ce ni ba mu kokari muka yi ba amma har bari da kokarin mu hutto wani abu saban da bai ce ni ba ba a taba yi a gaban shi ba bi kuma ka zo ka dora ma kanka ka tsaya wanda aka ce kai ma kai kokari ka yi su kai fata Allah karba shine ko abu fata mallai yake mana bayanin to wannan ka ayyata yasa ta'atuhu fi ma amara abinda ake nihi da ita shine fa iza amara rasul sallallahu alaihi wasallam bi amrin fa innaka tamtathilu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni akan to kai kokari kai shi shine ake bukata da kai kamar yadda ya kasance ga sahabbai wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dallala ala mubina bi dacewa ga mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu idan Allah da manzonsa suka yanke wani hukunci akan wani al'amari an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ya kasance su ma suna da wani zabi akan abin da aka murce su bakkarun zabi idan Allah da manzonsa suka maka umarni wa man ya'si Allaha wa rasulahu sai Allah ya ce wanda ya saba ma Allah da manzon shi faqad dalla dalala mubina hakika ya fice fata mabiyyin wa tasdiquhu fi ma akhbara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan labarin da ibada dukkan labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da abin da ya wuce da abin da zai zo a gaba abinda ake bukata da kai a matsayinka na mumuni hakika na mumuni kawo bincike ne za ka yi ya tabbata ya faɗa eh ya tabbata ya faɗa shi kenan hankalinka ya ɗauka bai ɗauka ba zuciyarka ta iya tunano ya abin yake ba ta tunano ba kai dai in ya tabbata annabin ya faɗa magana ta ƙare shi ba shi ne wanda bai ya ƙarya inna la yatiqu anil hawa in huwa illa wahyu manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bai magana ta sarran shi da abin da kaji ya faɗa in dai abin da ya hukunci na shari'a ne to abin da kaji ya hukunta bakin shi wahayi daga Allah subhanahu wataala shi yasa idan ka dauki alqur'ani mai girma shine babban wahayi idan ka dauki hadisi qudsi wahayi ne kamar wanda Allah subhanahu wataala ya faɗe shi da hanya ta mala'ika jibril shine ake cewa hadisi qudsi amma ko magana Allah ce kai sai kuma abin da ake cewa hadisi wannan hadisi wanda muke karantawa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi ma wahayi ne saboda yana da alaka da shari'a manzon sallallahu alaihi wasallam bai faɗa sirrin shi sai abin da Allah ce mai faɗa dan abin da ya tabbata annabi ya faɗa kawai gaskiya ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutanen da suka huce ya bada labarai da yawa na anni kaza anni kaza anni kaza ka gano baka gano ba misali labarin sauran gawa labarin adawa labarin sabra hata da sauransu duk wannan labarin kan da ba wanda yake na aka amma manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin kuma alqur'ani ya zo ya tabbatar da haka kai na ga bilin ne ka gaskata cewa kissa wanda ta bayyana mana haka lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya isra da miraj a dara mala'ika jibril ya isko shi gida ya dauki manzon sallallahu alaihi wasallam ya bude kirjin shi ya huddo zuciyar manzon sallallahu alaihi wasallam ya wanke ta ya maida mishi ya rihi kirjin nashi dan a shirye da zuciyar shi a yi firifaran da yadda zai iya gamuwa da manya-manyan halittun Allah subhanahu wataala da yadda zai iya amsar magana ta Allah subhanahu wataala daga kunnen shi zuwa zuciyar shi dole ne aka shirya shi wanki bi aka ba manzon sallallahu alaihi wasallam an mai shi yana karami kuma an mai shi daren isra'i da miraj yayin da aka zo aka mai wannan wankin aka so mai da wata dabba ya hau wannan dabbai ita tana ajiye kawarta ne karshen inda take gani karshen gani da ta ajiye kawarta guda haka nan zata sake ajiye kuma haka take gudu ta kai shi can masallacin Baitul Maqdis masallacin Quds aka kai shi nan aka ajiye shi manzon sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ya anan na sandoli to kana mala'ika jibril ya dauke shi suka tafi sama ta farko aka bubbuga suka ce wane ne yace mala'ika jibril ne da kai da wa ni da muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shin an bi uzunin ya zo ni mala'ika jibril ce an bi uzuni suka gudu ya huce sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sai da je sama ta bakwai duka wannan kadare guda kuma tsakanin nan duniya zuwa sama ta farko da yi shekara 500 ce tsakanin sama ta faru zuwa sama ta biyu da yi shekara 500 ce tsakanin sama ta biyu zuwa ta uku haka nan har zuwa sama ta bakwai daga sama ta bakwai kuma saman bakwai kenan a nan ko ba komai sai ruwa inda al'arshin ubangiji yake mala'ika jibril da aka so inda sidratul muntaha yace baki nan ya koma ya bar manzon sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam yayi gaba aka fallanta ne abubuwa daga ciki har da sallah ya amsu sallah guda 50 ya dawo wajen annabi Musa alaihi salam yake ce ma koma a rage maka al'ummarka ba za ta iya ba ya koma aka rage dai da ta zo biyar amma da ta zama biyar ɗin kuma Allah subhanahu wataala ya maida mana ita lada 50 za mu samu kuma ni saboda wa inda al-ajra ku bi ashri amsalha lada guda za a dinka mashi gida 10 duk sallah guda in kai za a mata fawajis kenan idan ka dauka jis fawasai da zai baka 50 to kamar yadda aka fallanta ta 50 din haka idan kun yi sallah din lada 50 ake ba to wannan al'amarin da ya faru da labarin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada kuma a daren aka dawo manzon sai ba da sahabban shi labarin da ya ci da dare sai anan labarin ya kai zuwa ga kunnan Qurayshawa suka ce to kun ji ya fara abin nashi ya fara zanan abubuwa kaza sai gamu da Abubakar Siddiq kaji mutumin naka biye ce wai ta jiya ya ke masallacin Quds daga masallacin Quds an yi saman bakwai ne wai gashi an yi kaza ya ga kaza Abubakar Siddiq ce musu tabbas ya ga muku suka ce tabbas ya faɗa shi ne na ga muku yanzu abinda zaka nema tabbas ya faɗa ko bai faɗa ba shi ko zaka tabbatar in ya faɗa magana ta ƙare kawai haka ne sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq yace ya wadi aka ce ya wadi yace tabbas haka ne kawai an yi an yi suka ce kai ce kawai ne kafin ka je ka je ce wannan abin gaskiya ne shi zai ce wannan suna ai Abu Bakar As-Siddiq ne gaskiya ne gaskata to dole ka gaskata da dukkan labarin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka nan ijtinabi ma'anaha an ka kiyaye duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا duk abin da annabi yace ma kai ka dauka duk abin da yace ma kabari kabari falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim sikiyaye wanda suke kokarin saba ma umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fitna za ta same su ko kuma azaba mai rani za ta kama su din da aka ce ma annabi yace ayina ka rinka sabawa to ka jira azaba tana nan a saman wannan hanya ko kuma ta fitina wanda ba za ta yi shuya ba duk abin da aka ce ma annabi ya ce a bari a hakura bari shine mabuta kuma shine zaman lafiya sai ya ce wa anna yu'badallahu illa bima shar'a kada ka bauta ma Allah sai abin da shar'a sai abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd dukkan wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu muka ce aikata ba amma da bai ta yi shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riye wannan babun da wannan hadisi yace man amila amalan duk wanda ya wani aikin da ba mu muka ce aikata ba to amma da bai ta yi shi me yake so ce maka kar kai wani aiki din ba mu muka ce kai wannan kuma shine mafhumin ayatul kursi suratul maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addini na cika muku ni'ima wannan Allah ne yake magana kuma na yarda muku addinin musulunci shine addini kenan a duk lokacin da ka dauki wani abu daban kace addini wanda kuma bai zo ba daga Allah bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tabbatar an mida makanka ba a bukata ba a bauta ma Allah sai abinda Allah ya ce ai sai abinda Allah ya ce shine yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku rike sunna ta ku da sunna ta khulafa'ir rashidin shine yake cewa addu alaiha bin nawajis yace tamassaku biha وعدت عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم قال يكي تيوا وان ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال يتي فانه كما قال يتي دا ابند الله يتي تو كبر شي عند كما عند الله يتي لا تتعرض اليه شك ابدا باب شك اتا ابند الله تعالى ومن اصدق من الله حديثا wane ne gaskiyar zance in ba Allah ba wane gaskiyar zance kamar Allah subhanahu wa ta'ala wa man asdaqu min Allah qila wane ne yake magana miki gaskiya kamar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la ahad asdaqu min Allah babun wanda yake Allah gaskiya wa idza wa'ada subhanahu wa'adan fa innahu la yukhlifu idan Allah ya alqawli Allah bai saba alqawli wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada alqawlin annabi annabi saba alqawli shi yace fa idza wa'ada fa innahu la yukhlifu wa'ada idan Allah ya alqawli to annabi saba alqawli shi amma idan ya maka wa'idi me wa'idi idan yace maka akwai narko na azaba idan na gaba da kai to da rahamar shi da jin kanshi in ba shirka bace na iya yi maka in dai ba shirka bace ita matsalar shirka innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar yace wa mali zalibi na min ansar haka yake cewa wal imanu bi shara'i kullaha kai imani da shari'u baki daya yajibu al imanu bi shara'i allati anzalaha Allah ala rasuli wajibi ne mu imani da shari'o'in da Allah ya sabkar ga manzanni shi kulluha na'am kulluha dukkan su ijmalan fil ijmali wa tafsilan fil tafsil adunkulan su kuma da awarwaran warwaran su duk yanda suke duk yanda aka ce wannan shari'a ce ta Allah in dai daga Allah ta zo za ka yi imani cewa dai daga Allah ta zo amma wajen aikatawa a yanzu a matsayinka na dan al'umma ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ba za ka dauko shari'ar zaburawa ko injila ko attaura ka ce abin da yake cikin shari'a shi za ka dauko ka rinka aikata a yanzu idan kai wannan kuma kai kenan ka huta daga layin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yazo sai aka dunkule mai baki daya sai aka bushe shari'ar manzon sallallahu alaihi wasallam ita shamila ce baki daya, dan haka duk abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya so shi ne zaka dauka. Amma abinda ake kira a gare ka cewa kai imani cewa lalle shari'o'i da sai gabata su ma na Allah ne, wannan shi ke gaskata amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Idan ka ce wa kutubihi jam'i ne na kitab, idan ka ce jam'i na kitab a shine ana nahin juriyal na abin da ya shahi liba, to idan ka ce kutub kina ana nahin da yawa, da alqur'ani dabi da at-taura da injila da zabura da wanne kuma sofi ibrahim, kenan dukkan littattafan da aka ce ma daga Allah suke da su ne ake, kenan za ka yi imani da su. Amma yanzu misali ka ɗauko bibi, ba za ka iya rantsa ba ka ce wannan ita ce aka sauko ma annabi Isa, saboda sun sauya abin da suka sauya a ciki. Idan ka ɗauko at-taura ita ma haka sun sauya abin da suka sauya a ciki, dan zaburin ma da wahala akwai, to ka gani da wahala a sani. To kenan yanzu imanin da za ka yi a kowace akwai littafi injila tabbas na Allah ne, akwai littafi a taura tabbas na Allah ne, kai imani da haka. Amma ka gansa yanzu a hili kai imanin cewa su ne suka zo daga Allah, to wannan baka da tabbas a kai, saboda sun sauya abin da suka sauya, kuma su ba su samu ba irin kariyar da alqur'ani mai girma ya samu. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz, mu muka sabbata alqur'ani kuma za mu kare kayan. Haka ya sake faɗa yake cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, babu wani abu na ɓatanci da zai zo ga alqur'ani daga sama ko daga ƙasa, shi alqur'ani a ce yake, haka Allah ke yi kan shi. Shi yasa yanda ya sauko ga manzon sallallahu alaihi wasallam haka yake zuwa gare mu, in kai rantsuwa ka ce wannan alqur'ani ba ka kafara, cewa shi aka sauko ga manzon sallallahu alaihi wasallam babu kafara babu shakka a kai, shi ne tabbas shi ne, kuma dole kai imani da cewa shi ne, rashin imani da cewa shi ne ko shakka da wani abu na cikin alqur'ani mai girma fita daga musulunci ne baki ɗaya. مالك جوا وعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تجرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. سما لن يشبوكما ونبابي ونديش عرفكو كل دي يا ما لتاني سنة شام السنة ينتبقوا إنا السنة كمين دي فقاتل أسل للتاني shine sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kan shi. To abinda ya rayu a kan shi ya gama aqida, kuma ya gama dukkan abin da shahi sauran mu'amalat. To shine sai ke cewa anan wa alam anna shira'a wal bai'a halal, ka sani cewa lalle saye da sayarwa yace halal. Idza bi'a fi aswaqil muslimina, idan aka yi kasuwanci a kasuwanni na musulmi, ala hukumil kitabi wa sunna, kasuwanci wanda yake tahiya akan tsari na kitabu wa sunna, min ghairi an yadkhulahu taghrir, yace ba tare da wani abu na taghrir ba, bimana abinda zai kawo matsala wajen ciniki ko jahala ko kuma ya kasance akwai cutarwa ga wani bangare, za mu yi bayani a gaba. Sai yake cewa aw khilafun lil qur'ani aw khilafun lil ilmi, ko abin da zai saba ma alqur'ani ko abin da zai saba ma ilimi. Yace na'taqidu anna albay'a washira'a halal, ciniki kenan kasuwanci sai da sayarwa halal. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa ahallallahu albay'a wa harrama ar-riba, Allah ya halatta kasuwa amma haramta cin riba. Riba shine babban laihin da Allah subhanahu wa ta'ala yace ka shirye yaki da shi idan kana mu'amala da riba. Yaki da Allah, ai ka san ba riba ko? Ba riba. Ka duba dai masassara ce da duk kowa ne. To, saburu wannan dan karami shine zai zo ya kada ka. Na gama ma da miliyan hekacin ne su ba ko shi ba. Amma dai ta kai zo ta wala mama ya Allah junu da rabbika. To fa yaki ne da Allah cin riba. wallahi kine da Allah fa azanu bi harbin min Allah, yace wa rasul ka shirye yaki da Allah. Sai kuma manzon sallallahu alaihi wasallam da yace daga cikin abin da zai kawo ma ka aikata laihin da ya kai ka shirye yaki da Allah shine kuma yaki da bayan Allah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, dukkan wanda yake adawa yake kiyayya da bayi na Allah na gari
to wanda ya shirye yaki shi ma da Allah subhanahu wataala. Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya ku wanda kuke imani, la ta'kulu amwalakum bainakum, kada ku ringa cin dukiyoyi tsakaninku bil batili da abin da ya kasance ba gaskiya ba, illa an takuna tijaratan, sai in kasuwa ce, an taradin minkum, da yarda ta tsakaninku. Ya kasance akwai yarda da yarjejeniya tsakaninku. Haka Allah yake cewa cikin suratul Juma'a, ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil Juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu hayti fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan kuka kare yin sallah to fantashiru fil ardi, kuwa a saman kasa, yace wabtagu min fadlillah, wabtagu min fadlillah, ku nemi fadala ta Allah. Kenan kaga Allah yana kiran mu akan cewa mu huta, mu nemi arziki, aje ai kasuwanci, aje a nemi halak, amma ya haramta da abin da ya kasance haramu ne. Wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, kuma kada wannan kasuwancin ya hana ku ambatan Allah, ku ringa yawan ambatan shi, la'allakum tuflihun, ku za ku samu cin nasara. Haka ne yake bayani akan wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban wani hali na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa duk abin da suke na kasuwanci amma bai hana su ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka same su kullun suna azkar, kullun suna istighfar, kullun suna tasbihi, suna tahmidi, kuma suna takbiri, suna tahlili. Malaki cewa la yabi'una wa la yutajirun bal qala la tulhihim tijaratuhum an dhikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ba basa yin kasuwancin, a kasuwancin ne bai hana su, kenan suna yi. Kenan shine malaki yace ash-shira'u wal bay' halal, kasuwanci halaka ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine umurni da yin shi, kuma shi ya dora al'umma dabi'a su akan cewa su ringa yin kasuwanci. Yace idza bi'a fi aswaqil muslimin, sai yace idan aka yi wannan kasuwanci a kasuwanni na musulmi, me yake ni da haka? Magana wannan tana da ma'ana sosai, ba komai bane ba idan ka gani a kasuwa yake zama halak, amma akwai kasuwa daga ka shiga kawai hankalinka a kwance, ka san komai daga gani halaka ne. Yanzu idan ka shiga kasuwa dole zaka sayi nama, baka taba kawowa a kanka cewa kaga nama ne ja gashi nan kawai aje, baka taba ka a kanka cewa wannan naman jaki ne ko naman halali ne, haka ne? Me yasa? Saboda kai imanin cewa musulmai ne suke sayar da wannan abu, kenan kawai baka da shakka akai cewa a kasuwar musulmi ne kake, duk abin da ka gani halaka ne, daidai ne, harami babu wani matsala akan. To shine yake cewa idza bi'a fi aswaqil muslimin, inda a ce wata kasuwa ce kake daban wanda ba ta musulmi ba, kana bukata a ma bayani wannan naman menene. In restaurant ne kaje, kana bukatar an kama abinci, ka tambaya wannan naman me aka maka, ba kawai kaje ka zauna ka saki baki ba, a kama duk abin da aka dama ka ci, a wannan ba daidai bane, bai dace ga musulmi ne haka. Ka zaba cewa ga irin kalan naman da kake so, in ma kana shakka ka nemi tsuntsaye ko ka nemi kihi, yayi kwance hankali, kihi shi ka gani da ran shi da amace ci duka lahiya launi ga musulmi, shi bai da matsala, wannan shi yake kwanciyar hankali. Kenan in a kaso musulmi ne kuma kaga baka da matsala akai, sai ce ala hukumil kitabi wa sunna, akan hukuncin kitabu wa sunna, akan yanda Allah subhanahu wataala ya tsara yanda za a yi kasuwanci. Dole idan za a yi kasuwanci a samu mai saidawa, in za a yi kasuwanci a samu mai saya, in za a yi kasuwanci a samu abin da za a saida, in za a yi kasuwanci a samu alaka, kamar maganar da za a yi na saida maka ni ma na saya, ya kasance abin da za a saya ba majhuli bane ba, abu ne sananne, kuma ya kasance abin halaka ne, ya kasance abin halaka ne. Duk kasuwancin da za a yi, ko da an gama dukkan sharuɗa, in ya kasance haramun ne abin, kasuwancin ya zama lalatacce. Alade ne za a saida ba kasuwanci bane wannan, giya ce za a saida ba kasuwanci bane wannan, duk abu jaki ne ba kasuwanci bane ba, in dai ba hawa bane za a, amma ka tabbata wa'annan za a saida musu jaki su ce ne haramun ne ka saida, in kuma na hawa ne wannan ko babu laifi. To kenan in ya kasance kasuwanci ma, ko da sharuɗan sun tabbata, ya kasance abin da za a saida abu ne sananne kuma abun halaka ne a shari'a. Wannan shine yake tabbatar da cewa lalle kasuwancin kai yace min ghairi an yadkhulahu taghrirun aw zulmun aw qatl, ba tare da an samu wani abu na rashin jituwa ba ko na zalunci ko kuma hinkari ga wani. Me hinkari? Ana iya ma hinkari amma da sharadi. Yanzu akwai wanda zai dora ma wajibi ka sai kan shi, amma hinkari a dora ma dole ka sai, amma ijibari to wannan kaga kasuwanci ne wanda kai da ka saya ba matsala, amma shi da ya saya ya zalunci saboda ya matsa masa akan dole ka saya. In baka saya ba zan ma kaza, kai kuma kana tsoron shi kaje ka saya. Duka ana samun irin wannan, to ya kasance kasuwancin da aka yi babu irin wannan zaluncin a matsa wa mutum. Amma ya kasance mutumin wanda ake bi bashi ne ya zalunci wannan, ya ci bashin wannan, ya ci bashin wannan, hukuma ba kai ba, murke da kyau, murke hukuma ba kai ba, yake kun mutane rigima abin zai aiwa. Amma hukuma tana da yanci ta dauki kayan shi ta saida domin ta biya mutane, wannan babu matsala a kai, wannan hukuma an bata dama ta yi wannan. To wannan shine ake nihi idan dukkan wasu dokoki na kasuwanci sun tabbata a kai. Akwai sauran lokaci? Sai malam yake cewa wa lam rahimakallah, ka sani kuma bawan Allah, annahu yanbaghi lil abi an tashabahu shafaqatu abadan ma sahiba ad-dunya, li'annahu la yadri ala ma yamut wa bima yuqtamu lahu wa ala ma yalqa Allah wa in amila kull amalin min al-khayr, wa yanbaghi lir-rajuli al-musrif ala nafsihi alla yaqta raja'ahu min Allah ta'ala 'inda al-maut wa yuhsina dhannahu billah wa yakhafu dhunubahu fa in rahimahu Allah fa bi fadli wa in 'adzabahu fa bi dhanbi. Nan ko malam sai ko muke jan hankali a gare mu, yake cewa wannan mas'ala ce mai girma, yace mummuni ya da kyau ya ringa gama tsakanin al-khawfi war-raja', ya ringa tsoro kuma yana fata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Faisiru fi amalihi bayna al-khawfi war-raja', ya kasance ayyukan shi yana tafiyar da su ne tsakanin tsoro da kuma fata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yace fala yakhafu faqat wala yaqnatu min rahmatillah, kada ya kasance tsoro ne kullum a zuciyarka, ka yanke tsammani da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda yake faɗa innahu la yai'asu min rahmatillahi illa al-qawmul kafirun, babu mai yanke tsammani daga rahama ta Allah sai wanda suke kafiri. Kamar yadda yake cewa wa man yaqnatu min rahmatihi illa ad-dallun, ba mai yanke tsammani daga rahama ta Ubangiji sai fatacce. Haka yake faɗa a cikin Zumar, qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya ku bayina waɗanda suka yi zalunci ga kansu, la taqnatu min rahmatillah, kada mu yanke tsammani daga rahama ta Ubangiji, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarar zunubai baki daya, kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala innahu huwal ghafurur rahim, lalle mai gafara ne mai shirki. To a wannan kira da malam yayi yake cewa yana da abin da ya dace ga musulmi kullun ya kasance yana tausaya ma kanshi a rayuwar shi ta duniya, saboda bai san ba a ranar da zai bar ita wannan duniya. Kamar yadda wani mai hikima ke cewa, shi musulmi kullun ya sani cewa zaman shi na nan duniya yana cikin wani composition ko kuma ce yana cikin examen, ya cikin jarabawa. A kowane lokaci ana iya kwace takardarka ta jarabawa wannan, kamar yadda ake kwacewa a lokacin da kake cikin rubutawa. Ya ne kwace ta? Ana iya ɗauke ranka. Idan aka ɗauke ranka, kawai limke takardunka ake a kai sa ajiye, ba a ƙara ba a rage. A lokacin nan lokaci ya ƙare wanda aka yanke maka, kamar yadda lokacin da aka yanke maka na jarabawa yake ƙarewa, lokacinka na zaman duniya ya ƙare. Yace to abin da yake a gare ka, ya kai ɗan uwa, ka mai da hankali a kan menene zai kasance a saman ita wannan takarda, alkhairi ko shari. Kamar yadda lukumani yake jan hankalin ɗan shi, yake ce me ita wannan duniya ya kai dana kai aiki a wannan duniya gwalgwadan zaman ka a cikin ta hakanan kai aiki domin lahira ita ma gwalgwadan zaman ka a lahira ka mu'amalanci Allah subhanahu wa ta'ala gwalgwadan yanda kake so ku gamu da shi ga kai gaci ka aikata zanuban ka gwalgwadan wanda za ka iya ɗauka hakanan yake ce mai idan za ka aikata abin da ba shi ba idan za ka saba ma Allah to ka yi ƙoƙari ka saba mashi a inda bai ganin ka ina ne wannan wajen wannan nasiha ce mai tsada sosai ya ji hankalin shi a kai ka yi aiki a nan duniya gwargwadon zaman ka a cikin ta yanda kake tsara zaman ka a nan duniya to kai aikin da zai zama da kai a cikin ta kai aiki na lahirar ka gwalgwadan zaman ka a lahira zaman lahira ma khalidina fiha abada ne in aljanna ka samu kanka khalidina fiha abada ne inda shirka kake wajen Allah ita ma khalidina fiha abada ne gidan mutai kenan kaga za ka yi aiki domin aljanna ka gwalgwadan zaman ka a lahira hakanan kai aikin zunuban da za ka iya ɗauka idan an ce ka ɗauke su yanda kake so ka gamu da Allah ka shirya ma irin wannan gamu da zamu to wannan shine kiran da malam ya mana a cikin wannan littafi yake cewa ɗan adam yayi ƙoƙari ya tausaya ma kanshi ya ma kanshi tanadin da zai ribanci zaman shi na nan duniya domin lahirar shi saboda shi bai san ba a kan wani aiki ne zai mutu shi matsalar examen na duniya ka san lokacin za a mishi takardar taka an baka awa hudu daga awa hudun ta kare za a mishi amma shi na lahira hau baka sani ba har yau ba san ba wai yaushe ne za a iya limke wannan takardar a fili su shi ne babban tashin hankali to rashin sanin wannan lokacin shi ne ya yi dajiya kullum ka ringa tunanin cewa ta kan yanzu ne ka aje yanzu ne maza alim ke takardar nan ta su to sai kai kokari ka makan ka tanadin da ko da yanzu ta zo ana tsarar cewa za a tsira da wani abu walla duk lokacin da ka je barci ka miƙe ka kwanta ka kwantar da kanka a saman hannunka na dama gashi nan ka shirya barci ne za ka yi abin da ya kamata ka fara tunawa wata ranwa a kabari ne nake a haka a wannan kwanci ne wata ranwa a kabari ne kuma wallahi wallahi sai an yi haka sai an mani sai an maka sai an mana baki da kawai wata rana irin kwancin da muke za mu yi barci wai a kabari ne muke haka babu kowa ba komi duk abin da muke fafita a kai babu shi mun bar shi duk rigimar da take duniya tana na mun barta miye maganinka miye zamanka na lafiya amaluka salih kawai aikinta sallar wannan da zamu karatun wannan da zamu azumin wannan da zamu zumunci da zamu kyautata ma iyaye da zamu kyauta sadaka da zamu yin azkar da zamu karatun alqur'ani da zamu shine kai gatan mu a cikin kabari ba mu da wani gatan da ya wuce shi yasa a kullun idan za ka yi sallah ko za ka yi wata ibada daukar ta cewa ita ce ta karshe a rayuwarka ka tsaya ka yi ta da kyau daukar ta cewa daga wannan mushi kenan kai kuma kana so ka yi cika wadda za a ce ka cika da wani aiki na garin da Allah yake madalla da shi to a lokacin da madalla da bawa irin wannan to wannan ita ce da sai da malai mana wa bima yuhtamu la baka san da yanzu ka kare ba wa alama yalqa Allah akan wani aiki za ka gamu da Allah hadisi ya tabbata manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa za a tayar da shi akan aikin da ke aikatawa wa in amila kullu amalin min alkhair ko da ake dukkan aikin dukkan rayuwar ka aiki alheri kake yi to kai fata Allah cika ka da imani da wannan aiki manzon sallallahu alaihi wasallam yake addu'a kuma ya koya masa sahabbai Allahumma ya muthabbital qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah mai tabbatar da zakata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atika. Ya Allah mai jujjuya al'amarna. Ya Allah ka juyar da zuciyata akan dukkan da'aka. Yi maka da'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai yi ma Allah da'a da gode mishi da mashigayyawa. Ka ringa roƙon Allah shi ma ta yaka. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ka taimake ni in kasance kullun cikin zikirinka da ibadarka da gode maka. Ka ringa roƙon Allah taimake ka akan wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake kuma haka yake koyar da al'ummar shi. Kullun ka ringa roƙon Allah, Allah sa kai cika mai kyau. Cika mai kyau ita ce ribarka. Wallahi ita ce ribarka. Ba wai ribarka ba ka sa kaya masu kyau, ka hau abin hawa mai kyau, ka gina gida mai kyau, ka tara dukiya kaza, kai kaza. Wallahi wannan ko a ta a wajen Allah. Kai Allah ce inda ce duniya dukkan da abin da ke cikin ta, inda ta kai mafikin saboda da ka huri ko ruwa bai sha. Ba kai bane wannan. Allah ba ruwan shi da cikin ka, ba ruwan shi da abin da kake hawa, ba ruwan shi da abin da kake ka. Ko a gaba ruwan shi da ke. Shi mai ke kallo zuciyarka. Me a zuciyarka? Ya kake za a tsakanin kai da shi? To wannan ita ce nasiha ga malam ya mana. A wannan nasiha da ya mana mutun hadisi na Abdullahi dan Mas'ud. Hadisi na uku a cikin sayi a cikin arba'un hadisi. Hadisi na Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yujma'u khalqul insani fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan misl zalik thumma yakunu mudghatan misl zalik. Yace sannan ana yace ana gama halittar dan adam a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 ya koma jini ya koma tsoka, sannan kuma sai a turo mishi mala'ika ya ruha ya busa mishi rai, sannan sai a shiga rubuta arzikin shi da ajalin shi. Sai an rubuta komai naka tun kana ciki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'aymullah yace na rantsi da Allah, inna ahdakum ayyukum la ya'malu bi amali ahli aljanna, zai ringa aiki irin na aljanna, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, har sai ya kasance tsakanin shi da shiga aljanna zira'i guda ne, ɗan mintuna ne. Fa yasbiqu alayhi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha, littan shi sai zo ya gabato shi sai aikata aikin ɗan mintuna shi gidan mutum. Irin wannan ya hawo Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sakar jihadi, sahabbai suke yabo wani yace suke cewa wani kokari gare shi, wani kaza yace sai dai dan wuta ne, suka ce yaya mutumin da ya bada ran shi ya zo yana ta gwagwarmaya gashi nan tsakin kahurai kuma a ce dan wuta ne. Manzo Allah ce dan wuta ne, haka Allah ba da labari, kuma ni duk abin da Allah ya ce mun haka ne haka. Suna kallon shi ya ji ciwo, kuma suna kallon shi da juka ya daba ma kan shi ya kashe kan shi. Manzala ya ce ashhadu anni rasulullah, kaga shi wannan karshen shi kenan, ya kashe kanshi. Wanda ya kashe kanshi kuma wuta, yana cewa ba a ce ba zai dawwama a ciki ba shirka bace ba, amma babban laifi ne aikata wannan zai kashe gidan wuta, kaga karshen kenan. Nawa ga sunan akan hanyar Allah tiryan tiryan karshe yazo a kauce hanya. To wannan shine kamata ya zama susunka, shine kamata ya zama damuwarka, shine kamata ya zama abinda kake cin tuwo kake sha da shi kake barci da shi kake tashi da shi. Wai yaya zan tuka da aikin da ya gabato zaka aikata shi, ko ya yake ka tuna ka aje fa ina cikin yin shi mutuwa ta zo. Aikin alheri zaka yi fice, to yanzu wannan aikin alheri ne zai ban yi kokari in kyautata yanda zai kasance, ko shi ne na karshe zan tuka da imani. Abin da ya kamata musulmi ya kasance kullum a cikin shi dake simala ke cewa yambaki lirajul almusrif ala nafsihi alla yaqta rajahu, kuma duk laifin da ka aikata ma Allah kakka yake tsammani ga Allah. Ko wani irin zunubi ka aikata kai, ko shirka ce kai, yanzu kaji kake so ka tuba, wallahi kakka yake tsammani Allah zai gafarta maka. Mun karanta anan mallam Abdullahi ya karanta hadisin wanda ya kashe mutum 99, haka ne? Wani ya tambaye wani malami, ina da Allah zai yahe mun, ya ce Allah ba zai yahe maka ba, ya kashe shi ya cike na 100 da shi, amma niyyar shi ta kirki ta neman tuba, ya kama hanyar tahiya garin da zai je tuba a hanyar ya mutu, dalilin wannan niyyar tashi Allah ya gafarta mishi, haka ne? Hadisi ne ingantacce ya tabbata. Kai wanda ya zo aikata laifin ma, cai na zauwa ya ce wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullahi na halaka kuma ina tsammani Allah ba zai yi yace ya daka ce Allah ba zai yi maka kaje ka roki Allah zai yi maka ya dawo ya dawo kai dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lahin talmanki lahin babban manzo Allah ce mai eje ka wannan sai Allah ya hukunci a kanka yadda yana ta kuka Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko aya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم wanda suka aikata alfasha suka je suka ambaci Allah suka nemi gafarar ubangiji to Allah zai gafarta musu zunubansu dan haka menene maganar mallam ana a takaice yana da dillahin da ka aikata ma Allah da nazari na alqur'ani mai girma Allah bai so ka yanki tsammanin cewa ba zai gafarta maka ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarar zunubai baki daya wannan kifta da ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karanta da mu ga wasu azkar kana yin su Allah zai gafarta maka da manzo Allah ya ce tuwo in ka cika koshi mai dadi ka sha ruwa kai gyatsa kai addu'a kai Allah ya yi mazi kace alhamdulillahi allazi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa cewa an yahi ma dukkan zanubanka subhanallahi wa bihamdi kai su dari an yahi ma dukkan zanubanka kai istighfari astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tub li an yahima dukkan zunubanka la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billah an yahima dukkan zunubanka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar zunubanka da sun ka kaba daga jikinka kamar yanda ganye yake kakkaba da ke ici haka annabi ya tabbatar abubuwa jiya annabi ya bamu sai da istighfar allahumma anta rabbi kenan mu mai da hankali kan irin wannan duk zunubin da muka aikata mu mai da hankali da niyyar cewa ba za mu sake ba insha Allah Allah zai yi mana wannan shine karshen maganar mallam yake cewa abin da yake ga mummuni wa yufsinu zannahu billahi kika zitan shi ga Allah wa yakhafa dhunubahu ya ringa tsoron zunubin da yake aikatawa fa in rahimahu Allah bi fadli idan Allah ya ji kanka ya gafarta maka to wannan fadala ce ta Allah wa in azabahu fa bi dhanbin kuma idan ya azabta da kai kai ma haka san abin da ka aikata zunubi ne ka aikata muna fata Allah gafarta mana zunuban baki daya kuma shi mallam abin da Allah bashi lafiya kuma Allah ba mu lafiya baki daya abin da muka fada dai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh